a drink, have a try. Go and see what you can find. He has studied rich, take your look for a meal. He has studied poor, just do it to feed. Be the on the line, do a trial, he's under 25. When the sun goes down, you can make a kid who's really fine. With a fat bee, what has the daddy with a me? Well, everybody, but you do what we please. When the first one, we were fishing or we're swimming in the sea. We're always happiness, we're living in this old philosophy. Sing along with us, dee 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 dee. Da 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 da, we're happy hippie. Da 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 da, dee do da dee 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 da da dee. Da 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 dee da da dee da da do hi.
Da 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 da